Nigga nicht, lass mich da leid, nirgends am Meer. Da habe ich nicht geschrieben, aber ich darf singen der erste Fall und der dritte Fall zweimal. Aber, von der Herz von den Nierschirm, aber ich darf singen zweimal. Die erste Fall und der dritte Fall. Von der Fall will ich singen zweimal. Yo, ye mama, mama, yo, ye mama, mama, yo, ye noi, ama, yo, ye noi. Oh, ye mama, mama, ya mama, mama, my. Oh, ye na, 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 ye na, na, ma. Yo, ye noi, oh, ye na, 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 na. Ama ma 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 yo ina yo ina yo ina yo ho ina na 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 o ina na 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 yo ina ya ma 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 o ina na 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 ya ma 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 Ama ma ma ya ma 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 yo inai o ina na na nai ama ma 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 ho inai yo inai ro inai ro ya ma ma 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 ya 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 ya da da ya na da Ya ma ma 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 ya na 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 yo Ya ma ma ya ma ma ya ma ma ya ma ma ai na de da na do Tere yo oi na da da ya da 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 yo Oh, you know, no, no, you know. Oh, you know, no, no, yeah. Oh, you know, no, no, you know, no, 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 na 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 ho yo na ro 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 ho na 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 ho na na ro na na ho yo na ro na ro Ya ma ma 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 ya ma 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 yo ya ma ma ya ma ma ya ma ma ya ma ma ai na de ro na do re ya Yeah. da 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 da